أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikakkiyar godiya wacce ba ma gazawa wajen gode masa bisa ni'imomi da ya yi mana daban-daban a irin waɗannan ni'imomi wanda mu masu gazawa ne wajen ƙididdige su ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a Kanan Dabo a wannan yammaci na ranar Laraba yammaci na farko a watan Ramadana na wannan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yau shi yazo daidai da 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 da 26 muna masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya yanda ya nuna mana tafsiri na bana duk da akwai ƴan uwa da dama da muka rasa su waɗanda waccan shekarar muna tare da su ko dai a wannan majalisi da ke wannan masallaci ko kuma masu bibiyan mu ne ta gidajen rediyo da kafafen sadarwar zamani muna masu addu'a Allah ya ji kansu musamman ina shigar da gaisuwa ga ɗaya daga cikin dattijai wanda na san shi dattijan arziki baya rabo da wannan tafsiri namu wato Alhaji Uba Magini da ke unguwar Kankarofi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama duk shekara yana ɗamfare da rediyonsa yana jin wannan tafsiri wanda mun rasa shi akwai ƴan uwa da dama wanda ba za mu iya kama suna ba Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya yi rahama gare su in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato 1 ga watan Ramadan amma fa sai mun kalli shekara ta 20 daga hijira wanda ka iya cewa shi ne ya dace da 13 ga watan Agusta shekara ta 641 ta miladiyya musulunci ya ci gagaruman nasara da yanda aka buɗe wani shinge mai tsananin tsaro wanda hanya ce da ta kai zuwa ƙasar Masar wanda ake ce da shi Hisnu Babylon mana wani ginshiki ko wani tsari wanda ake ce masa tsari ne na Babylon wanda in ka kutsa ka shiga wannan wuri lalle in ka buɗe shi to tamkar ka buɗe ƙasar Misra ne wannan gagaruman nasara ta faru a zamanin khalifan nan adali khalifa na biyu daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wanda wannan buɗe shinge shine ya jawo buɗe ƙasar Masar wacce a yau take cike da ɗumbin musulmi da ci gaban musulunci da musulmai wanda wannan yaƙi ya afku a ƙarƙashin komandantin ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi fice wurin jarumta da kaifin hankali wato Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu wanda tunanin buɗe wannan wuri ya samo asali ne tun lokacin da musulmi suka buɗe garuruwan Iraki da Sham wanda da dinnan daulolin Farisa ne da daulolin Romawa suke mulkan wa'annan wurare, ba wai daula ta musulunci ba. Lokacin sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya tashi Dakaru, irin su Khalid bin al-Walid da sauransu suka je suka bude irin wa'annan wurare. To a zamanin sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, bayan da ya bude garuruwan Sham, Syria a yau kenan, da Philistine, kasar Filistino, lallai hakika sai musulmi sai hankalinsa ya kawo izuwa kasar Masar. Yau kasar Masar a geografiyance tana nahiyarmu ta Afirka, arewacin Afirka, wanda da daddan waje ne. Misra tana ɗaya daga cikin daddan wurare a tarihin ɗan adam gaba ɗaya. Domin da zaka ce ina ne daddan wurare, inda tun zamanin annabi Adamu alaihi salam da annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salihu da annabi Shu'aibu da annabi Musa da gwagwarmayar da ya yi da Fir'auna da sauran annabawa irin su annabi Ibrahim alaihi salam, ina ne ɗan adam ya dinga gararan ba ya rayu? Sai ka ce kai tsaye shi ne waɗannan wurare, shi ne Syria da Jordan da Philistine da Egypt, ƙasar Misra, sai wani ɓangare na ɓangaren India. Waɗannan daɗaɗɗun wurare ne tun lokacin annabi Adamu da lokacin annaba alaihi musallam. Shi yasa za ka ji Misra ana yawan faɗarta ta fuskar tarihi. Qur'ani ya yi bayaninta, ya ba mu ƙissar annabi Yusuf a Misra, ya ba mu ƙissar Fir'auna a Misra. To lokacin da musulmi suka buɗe ƙasar Syria da ƙasar Philistine, sai suka ga cewa tunaninsu ya kai izuwa ƙasar Misra, wanda wannan lallai haƙiƙa wani abu ne da zai kawo musulunci ci gaba. Komandan da ya yaƙi wannan nahiya ya jagoranci al'ummar musulmi a wannan nahiya Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, shi ya fara wannan tunanin. Dama shi yanka karanta da tarihin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, yana ɗaya daga cikin mutane masu kaifin hankali, masu zurfin tunani, masu ƙoƙarin kawo wa musulunci ci gaba. Da aka sai ya kawo aidiyar cewa ya kamata a je a buɗe ƙasar Masar, bai kamata kawai a tsaya iya Sham da Filistin ba. Da aka sai ya kai shawara wurin khalifan al'ummar musulmi a wannan lokaci, sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Lokacin da sayyidina Umar ya je wani wuri da ake ce da shi Al-Jabiya, a shekara ta 18 daga hijira, shekara ta 639 ta miladiya, wanda lokacin sayyidina Umar, mun ji a taskar tarihi, mun faɗi wannan tarihin, ya tafi zuwa ƙasar Filistin ne domin ya karɓo muƙullan birnin Qudus bayan da musulmi suka buɗe wannan nahiyar. To a lokacin ne sai Amr bin al-As ya yi amfani da wannan dama, sai ya bujirowa da sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wannan fikira ta cewa a je a buɗe ƙasar Masar, saboda musulunci yana da ƙishirwar buƙata ya ga Misra ta zama ita ma daga cikin garuruwan musulmi. Ba don komai ba, saboda gaɓannin kogin Syria da Philistine suna cikin hatsari, ba sa cikin kwanciyar hankali. Mutuƙar Misra ba ta shiga musulunci ba, domin ta nan za a iya kawo wa wannan nahiya farmaki ta jirgin ruwa. Kasancewar al'ummar musulmi sun san Romawa a lokacin suna da wani katafaren jirgin ruwa, al-Usul, wanda katafaren jirgin ruwa ne duk garin da ya tunkara akwai barazana a gare su. To wannan ne yasa sai Amr bin al-As sai zurfafa bincike da tunani akan cewa Misra idan har bata zama garin musulmi ba, to ta nan za a yi ƙoƙarin a iya kawo wa musulmi farmaki ta gaɓannin kogin Syria da Philistine. Farkon shawarar sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya yi taraddudi, bai karɓi shawarar ba, ya ji abin kamar da wuya. Wannan ta sa lallai haƙiƙa ya tsaya bai karɓa ba, saboda yana tsoron kada a je a tafi da al'ummar musulmi a shiga da su Misra ajiyu da su wurin da ba za su iya dawowa ba, kada su halaka, saboda a tsakaninsu akwai kogi da kuma wasu abubuwa da ka iya zama barazana ga rundunar al'ummar musulmi. Wanda dai a ƙarshe dai bayan da Amr ibn al-As ya ƙara ba shi shawara, shi yasa har kullum ake son masu ba wa shugabannin shawara su zama mutanen kirki masu san al'umma, cewa ci gaban al'umma ne a gabansu. Wannan ta sa ka san shi shugaban ana yawan ba shi shawara, to lallai hakika yana yawan ɗaukan shawarar makusantansa. Daga sai Amr ibn al-As sai ya ƙara jaddada wa sayyidina Umar amfanin buɗe Misra. Wannan ne sayyidina Umar ya yi afruf, ya ce ya yarda ya tafi da shi da wannan runduna a tafi a je a buɗe Misra. To kamar yadda na faɗa tun a farko, Hisnul Babilon shi ne wani tsari, wani ginshiƙi tsakanin Misra da kuma shiga Misra, wanda in baka buɗe wannan wuri ba, in baka shiga wannan birni ba, lalle haƙiƙa ba za ka iya shiga ƙasar Masar ba, saboda wuri ne da yake da tsaro, kuma Romawa sun inganta tsaron wannan garin, ba za ka iya haura garin ba saboda yana da tsayin katango, ba za ka iya ƙula shi ba saboda yana da ƙarfin gine-gine. Wannan ta sa lokacin da Amr ibn al-As ya tafi domin ya buɗe ƙasar Masar, sai ya ci karo da wannan ginshiƙi wanda a lokacin ba shi da ƙarfin rundunar da za su iya kutsawa ta ƙarfi su shiga cikin wannan gari, saboda wuri ne kamar yadda na faɗa yana da wuyan sha'ani. Wannan ta sa sai da al'ummar musulmi ƙarƙashin jagorancin Amr ibn al-As radiyallahu anhu suka ɗauki wata bakwai ba su iya kutsawa su shiga wannan gari ba. A lokacin da Amr ibn al-As ya ga haka, sai ya aikewa da Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu saƙo akan cewa yana neman a ƙaro masa runduna, saboda ya kasa shiga wannan wuri wanda sai an shige shi ne za a shiga ƙasar Masar. A lokacin da sai Umar ibn al-Khattab sai ya ba shi ɗauki ya ƙaro masa runduna mutum 4,000, kuma a kan ƙarƙashin kowane 1,000 sai ya ba da shugabancin mutum 1, kuma ya rubuta wa Amr ibn al-As wata wasiƙa yana cewa da shi, inni qad amdadtuka bi 4,000 rajulin, yace na kawo maka ƙari ga ɗauki nan na baka na mutum 4,000, ala kulli 1,000 minhum, abu sa jagorancin kowane 1,000 daga cikinsu su 4,000. Sai ce rajulin maqamul alf, yace akwai mutum ɗaya tamkar da 1,000, yace diddibin nan na baka wani komanda wani jarumi shi kadai tamkar mutum 1,000 yake. Sai ce Az-Zubayr ibn al-Awwam, ya faɗi ɗaya daga cikin jarumai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubayr dan al-Awwam, dan al-Awwam da kuma al-Miqdad ibn Amr. Kasan su biyu su ne wayanda suke da duwa kai ranar yaƙin Badar, su biyu ne Allah ya hore musu doki da aka je yaƙin Badar, shi Az-Zubayr ibn al-Awwam da kuma al-Miqdad ibn Amr, sane ce da kuma Ubada ibn Samit, za ka dinga jin suna wannan sahabi a hadisai, da Maslama ibn Mukhallid, yace waɗannan su ne mutum 4. Yayin da wannan runduna ta mutum 4,000 ta tunkaro Hisn Babilon, sai suka iske Amr ibn al-As ya kasa shiga wannan gari na Babilon, wanda suna bayyana jarumin jarumai Az-Zubayr ibn al-Awwam bai wata-wata ba, babu ɓata lokaci, masu yi abu don Allah kenan. Rakiba hisanahu, sai ya hau kan dokinsa, waɗafa bil khandaqil muhit bil hisni, ya yi ɗawafi ya yi sabiyin wannan ramin da yake kewaye da wannan gari. Ka san da duk gari haka ake masa wannan rami, yanda in wani mai kawo hari ya kawo to ramin zai fada. Ai ko Kano in kai ba dan Indomie generation bane, zaka san a kewaye yake da wasu kududdufai, in ka fara tun daga kofar Nasarawa ka taho sabuwar kofa, dama ita sabuwar kofa ce ba ta cikin kofofin Kano, ka tawo kofar dan a gundi ka kada kai kofar naisa har ka danganta da kofar gadan kaya kai ne doka wuya sada ka tafi can ainihin kofar kabuga ka tafi kan sakali ka kewaye kofar ruwa haka da wasu kofar wanbai da kofar mata zaka ga wasu kududdufai ne suka kewaye birnin Kano wanda ana yin haka ne saboda koda wani zai ce zai shigo garin ba ta kofa ba to rami ne a gaban wannan rami zai fada to shi ma hisnul babilion haka ya kasance daga azubayn bin amma sai ya duba wannan ramukan a lokacin sai ya ga cewa ga wata fikira ta zo masa sai ya raba mutanansa yace kowanne su tsaya a gefen wannan ramuka dan haka wannan shine abin da ya faru sai aka ce wa Zubair da yake neman yi wani fulanin sai aka ce da shi inna biha atlaun aka ce kada ka ce za ka yi saurin shiga wannan garin an tsare su tsawon wata bakwai kuma annoba ce a wannan garin ana cikin wani annoba inna biha atlaun ka san amsar da bayan wannan fa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ji'ina lit'ani wat'auni yace mun zo domin a soke mu shine atla'an kenan mu ai mun zo ne domin a soke mu ko kuma annoba ta kashe mu mai mutuwar shahada zaka bai wata wata ba a lokacin kawai sai yace me inni ahabu nafsi lillah yace ni na ba da raina fansa ga Allah subhanahu wataala ina fatan haka ya zama budi ga musulmi zaka shikenan sai yasa aka samu tsani sai ya jingina wannan tsanin a katangar wannan gari na Babilion an ce ta wata nahiya da ake cire ta suqul hamam wata kasuwa ce da ake cire ta suqul hamam sai ya hau kan wannan tsanin dan haka sai yace da su idan lahu in kuka ji nayi kabbara ko ma ku dauka ku ce Allahu akbar dan haka kankace meye wannan Az-Zubair bin al-Awwam ya hau kan wannan doguwar katanga a lokacin sai ya ce Allahu akbar sai musulmi sai suka dauka wasu ma suka biyo bayansa suna hawa wannan tsanin an ce har sai da Amr bin al-As yayi tsoron kada wannan tsanin ya zama ya kare ya ruguzo da su to a lokacin sai Az-Zubair bin al-Awwam ya fada kuma ya bude wannan kofa ta wannan gari kuma duk da harbi da suka da aka yi masa yana da shan ruwa a gaba bai mutu ba Allah madaukakin sarki ya kaddara aka bude wannan gari wanda wannan budi ne babba ga addinin musulunci kisa yana da kyau musan wane ne Az-Zubair bin al-Awwam yau zaka ga sunaye na musulmi jarumai banda ma Allah ya sa yanzu a masallaci ana sa sunayen sahabban to sun kusa babata yanzu ƴan kwalisa ƴan zamani wanda aka yi musu algazawul fikiri ba sa sa suna irin Zubair inda ba kakannin mutum bane ba a sa Zubair mutum da wahala gari ya sa ma sunan ɗansa Zubair sai dai in kakansa ne shi ma babansa ne in yi masa tilis amma sun fi so a sa wasu sunaye wanda wani sunan ma an gaji sunan kaya ne wani sunan ma da na ji sunan mugun dawa ne wani sunan kanki ne amma saboda irin wannan to yana da kyau mu san gudunmawa da Az-Zubair bin al-Awwam ya ba musulunci kuma mu dinga sa wa ƴaƴayenmu suna Az-Zubair bin al-Awwam na farko shine mutumin da ya fara tsaga kansa kalinsa fi sabilillah shine farkon mutumin da ya zare takobi wajen yada addinin Allah saboda me Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala yana cewa awwalu man salla sayfahu fi zatillahi Az-Zubair bin al-Awwam farkon wanda ya fara zare takobinsa saboda Allah shine Zubair bin al-Awwam lokacin da yake wani wuri da ake cewa shi sha'abil madabiki sai yaji ana shelanta cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya fita burtu ya fito yana zare da takobinsa falayqiyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rada shi sai ce masha Allah ka ya Zubair menene sha'aninka ya Zubair sai ce naji an ce an kashe ka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da an kace nan fa ma kunta sani'an me zaka yi qala sai ce aradtu wallahi yace wallahi nayi nufin an asta'ridu ala ahli makka in bujrowa mutanen makka ne kadai in je in kai musu farmake da wannan takobin nawa fada alahun nabiy sallallahu alaihi wasallama bi khairin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa addu'a da ainihin alkhairi wanda wannan labari yana nuna mana yanda Az-Zubair bin al-Awwami yake da jarumta shi zaka da jarumtar sa a yakin Uhud yana ɗaya daga cikin dakaru biyar da suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Khandaq da ake na gololo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemo wani jarumi ya je ya nemo labarin mutane yace wa zai zo min da labarin Bani Qurayza kai tsaye Zubair bin al-Awwami ce ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo nabi yace wane ne yace ni ne har sai da aka yi haka da shi so uku wanda wannan yana ɗaya daga cikin jarumta ta Zubair bin al-Awwami yana da kyau mu san irin waɗannan jakaru na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi yanda aka buɗe Hisnul Babilon wanda daga nan ne aka buɗe ƙasar Masar musulunci ya shiga Masar a rana mai kama irin ta yau a shekara ta 20 daga hijira sai mu ce Allah ka ji kansa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka saka musu alkhairi ba da ban su ba da mu kanmu yanzu ba musulmi bane saboda shigan musulunci Misra shi ya kawo shigan musulunci Algeria shi ya kawo shigan musulunci Tunisia shi ya kawo shigan musulunci Libya shi ya sa musulunci ya shiga Mauritania ya shiga Mali ya shigo Niger ya shigo Nigeria ya shigo Ghana wanda ba da ban gudunmuwar irin wannan sabon ba lalle haƙiƙa da musulunci bai zo mana ba sai mu ce fa radiyallahu anhum ajma'ina wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri ƴan uwa kamar yadda muka tsaya a shekarar da ta gabata muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan shekara lafiya mun tsaya a suratul nisa'i aya ta 35 yau kai tsaye cikin yardar Allah za mu tashi aya ta 36 wanda kada a mance salon tafsirin namu yana nan dai akan yanda muke kokarin fassara alqur'ani da alqur'ani fassara alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fassara shi da maganganun sahabbai da tabi'ai fassara shi da fahimta ta salafus salih za kulo bayanai na hukunce hukunci bayanin mu'jizozin alqur'ani da suke danfar da aya musamman scientific miracles idan akwai insha Allah muna kan wannan manhaja Allah ya mana jagora da haka a rama mu ji me Allah subhanahu wa ta'ala ke mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
الله سبحانه وتعالى ayoyin da suka gabata tun daga farkon wannan sura mai albarka su ne mana bayani akan abin da ya shafi tsara iyali da daidaita zamantakewa ta iyali da abin da ya shafi hukunce-hukuncen kula da haƙƙoƙin marayu da kula da waɗanda suke gajiyayyu waɗanda suke marasa shi marasa ƙarfi. Hakanan waɗannan ayoyi sun bayyana mana yadda ya kamata a sanya ido a kan sufaha, su ne waɗanda suke wawaye, kada a damƙa musu dukiya, domin idan an damƙa musu dukiya za su yi wauta wajen sarrafa wannan dukiya. Sannan ayoyin dai sun yi mana bayani ta yadda ake mu'amalantar mata da yadda suka yi umartai a mu'amalanci mata da kyautatawa tare da lura da haƙƙin Allah. A nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da wasu haƙƙoƙi gama gari wanda suka game kyawawan ɗabi'u yadda mutane za su yi mu'amala da junansu. Waɗannan al'amura gingiman ginshiƙai na addini wanda waɗannan ayoyi da arama ya karanta abubuwa ne guda 13. Ko dai Allah ya yi umarni a yi su ko ya yi umarni kada aikata su. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, aiku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, ku girmama shi, kada ku yi tarayya da shi da komai, komai girman abu, komai kankantar abu, kada ku hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki shi kadai yake kwallon kwal tallantal, shi ne ya cancanta a bauta masa. Daga nan Allah sai ce wa bil walidaini ihsana, hakanan ane muku wasiti, lalle iyaye ku kyautata musu, ku girmama su, ku kimanta su, ku daraja su. Wa bi zil qurba wal yatama wal masakin, hakanan Allah yana muku wasiti ku kyautata wa makusantanku wanda kuke da alaka da su ta jini, hakanan ku kyautata wa marayu da miskinai. Wal jari zil qurba, hakanan ku kyautata wa makoci wanda yake na kusanci da ku, wanda malamai suka ce makoci yana da haƙƙoƙi guda 3, wani lokacin haƙƙoƙi 2, wani lokacin haƙƙi 1. Makoci mai haƙƙoƙi 3 shine wanda dan uwanka ne, akwai kusanci tsakaninka da shi, sannan kuma musulmi ne, sannan kuma makocinka ne, kaga haƙƙi 3 kenan. Sai mai haƙƙi 2, a ba dan uwanka bane na jini, amma kuma dan uwanka ne musulmi, makocinka ne, kaga yana da haƙƙi guda 2. Sai wanda yake haƙƙi 1 wanda ba dan uwanka na jini ba, ba kuma musulmi ba, amma kuma yana makotantaka da kai, wannan ma Allah subhanahu wataala ya ce a bauta masa. Daga nan Allah sai ce wal jaril junubi, a kyautata masa ko me ne afwal, Allah sauke sabakun lisani gana. Allah maɗaukakin sarki yana cewa a kyautata masa, hakanan Allah sai ke cewa wal jaril junubi, hakanan makoci wanda yake makotantaka da kai ta wucin gadi, ko kuma wanda yake ajanabi ne, babu kusanci a tare tsakaninka da shi, wanda shi ne abinda malamai suka fassara dangane da me aljarul junubi. Aljar zul qurba shine aljarul qarib, wanda yake na da dangantaka da kai ta kusanci. Ga haƙƙin kusanci, ga haƙƙin makotantaka. Waljarul junubi kuma ja makoci wanda yake ajanabi, ba dan uwanka ne na zinuba, babu wani kusanci tsakaninka da shi, shi ma a kyautata maka, kaga shine mai haƙƙi bi kenan. Ga musulunci, ga makotantaka. Wasahibi bil janbi, haka nan wanda yake kusa da kai. Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma sai ce huwar rafiqu fi safari, shine abokinka a wurin tafiya. Sai tafiya ta hada ka da wani, kuna zaune a sit daya kusa da kusa a mota, ko a jirgin sama, ko a jirgin kasa, ko wani abun hawa, to wannan ya zo makocinka. Kaga makoci ne wanda na wani yanayi ne ya hada ka da shi, wanda kuma wasu shashin malamai suka ce shine wanda ya abokantace ka ko a cikin tafiya, ko kuma wanda yake kusa da kai, ko wanda yake abokin zamanka a aji, ko abokin zamanka a office, ko kuma wanda yake zaune da kai dai wani zama ne dai wanda ba zama ne na gida da gida ba. To wanda sun faɗi wannan, wasu daga cikin malamai wasu ma suna cewa ana nufin matarka. Allah madaukakin sarki sai ce wabni sabili, ai haka nan Allah ya ne muku wasiyici da ku kyautatawa dan tafarki, shine matabiyi wanda yake bako, wanda ya zama guzurinsa ya yanke ga iyalinsa, bai san kowa ba, to yana da kyau a kyautata masa, a taimake shi. Wama malakat aymanukum, haka nan bayinku, direbobinku, yan aikinku wanda suke karkashinku, masinjojinku, dukkanin wa'annan wanda suke karkashinku, shi ma Allah ya ce ku kyautata musu. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faquran, lalle haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala baya son mutum mai jin kai, mai girman kai a kansa, wanda yake kin makusantansa, yake wa makotansa girman kai, mai wa mutane alfahari, mai wa dukkanin muskinai da talakawa alfahari. Allah baya son wannan, shine dalilin wannan. Wanda waɗannan ayoyi in muka kalle su sun zo mana da wasu al'amura gaɓoɓi kamar haka. Wannan a takaice ne ma tafsirin ayar, wanda ya kamata mu dinga haka, in muka ɗauki aya mu yi mata takaitaccen tafsiri, daga nan kuma sai mu kalle ta mu yi mata cikakken tafsiri inda bayani a take. Wannan aya ta zo mana da gaɓoɓi na umarni da hani kamar haka. Na ɗaya shine bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, shi ya cancanta a bauta masa, ta yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin da haka, ya ce wa'abudullaha, kaga wannan umarni ne, ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma abu na biyu sai ya ɗora, sai ce mai wala tushriku bihi shay'an, kada ku yi tarayya da shi da komai. Wanda wannan yana nuna mana lalle haƙiƙa akwai wasu al'amura muhimmai guda biyu da aya ta duba, su ne ta yi bayani akan tauhidi da kuma shirka. Duk abin da za ka yi, waɗannan abubuwa guda biyu su suke ɗamfare da kai, su ne linzaminka. In ka rasa tauhidi ko ka afka cikin shirka, duk abin da kake ka yi asara. Wanda wannan shine abin da za ka ga cewa yawancin ayoyin Alƙur'ani suna bayani a kai. In an ce tauhidi, kaɗai ta Allah, kada ka haɗa Allah da wani. In an ce shirka, ka haɗa Allah da wani wajen bauta ko i'tiqadi ko al'amura wanda Allah ne ake wa, sai ka haɗa kanka da makaluki. Wannan ma'ana ta ƙara tabbatuwa a cikin wani hadisi da Imam Ahmad da Bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi. Hadisin Ma'azu bin Jubal, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da Ma'azu dan Jabal, Ma'azu kai dan Jabal, ya ce da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma haqqullahi 'alal ibadi, menene haƙƙin Allah akan bayi. ala an ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake ce wa Mu'azu haka sai ce to Allahu wa rasuluhu a'lam da Mu'azu dan Jabal yaji haka sai ce Allah da manzansa su ne mafiya sani ala sai yace to hakkin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'an shine su bauta masa kada su yi tarayya da shi da komai sai yace me atadri ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san menene haƙƙin bayi su kuma kan Allah idza fa'alu zalika in suka aikata haka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace Allah yu'azibahum shine kada Allah ya azabtar da su wanda lalle haƙiƙa ina ba da shawara a haƙuri ga nan abun muƙarata yawa a kashe kawai abun muƙarata don haka lalle haƙiƙa wannan aya ta zo mana da wannan qadiyya mai muhimmanci in an ce shirka abu ne mai hatsari ƙwarai da gaske shine mutum ya je ya bauta wani makhaluki wani abin halitta kamar yadda ake bauta wa Allah wannan shine shirka kai wani sujada wa ake wa sujada Allah ake wa sujada ka je kai wani yanka wa ake wa yanka Allah ake wa yanka ka daga hannunka ka roƙi wani wa ake wannan Allah ake wa to in an ce shirka duk mutumin da ya je yi wa wani shin wannan abun gunki ne shin wannan abun mala'ika ne shin dan adam ne shin aljani ne shin saniya ce shin wani abu ne rana ce ko wata duk mutumin da yi wa wani abun halitta to wannan shi ake jira shi yayi shirka wanda lalle haƙiƙa wannan yana nuna mana haƙiƙa shirka shine mai abauta wa makhaluki kamar yanda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi za ka ga ayoyi da yawa malam sun zo suna bayani shirkan nan tana da hatsari ƙwarai da gaske shine mafi girman zunubi da ake saba wa Allah da shi kuma babu wanda ya kai mai shirka bata Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi amma yana gafartawa kasa da haka ga wanda ya so wa man yushrik billahi faqad iftara isman aziman lalle haqiqa duk wanda yayi tarayya ga Allah ya kirkire zunubi mai girma wani wurin Allah na cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi amma yana gafartawa duk zunubi kasa da haka kasa da shirka wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan wani wurin yana cewa wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama'i fatakhtabuhu at-tayru aw tahwi bihi riya'a aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih da ayoyi dai da yawa yasa zaka ga cewa saboda girman shirka shirka shine zunubi kwaya daya wanda ya bambanta da ragowar zunubai ta yanda shi Allah baya gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka shi sake tsoron malam ka mutu kana shirka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shirka aboyeki abu ne sai kai tsammani kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kana shirka ya bakin turuwa uya a cikin dare da yake tafiya kan bakin dutse haka shirka take ta shiga al'amura da yawa shi yasa an kai nazari zaka ga dukkanin zunubai waɗanda ba su kai shirka ba duk girman su Allah madaukakin sarki yana sanya hanyoyi da yake gafarta su kamar Allah sai in kai istighfari in kana aikata wani zunubin ka tuba sai Allah sai ya gafarta ma ko kuma ma Allah in ya ga dama ma ka mutu kana yi Allah in ya ga dama cikin mashi'arsa sai ce ya yafe maka haka nan wasu zunuban Allah yana kankare su ne ta hanyar ya baka kyawa wallahi sai a ninka ma aikin ka na alkhairi sai su mai zunubanka wasu zunuban Allah zai jarrabe ka da musiba ne a duniya da bakin ciki da tashin hankali to sai su zama cewa an kankare maka zanubanka da su amma banda shirka shi shirka ba yanda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ya fewa wanda ya shirka to wa shirka ne yake ne malamai sun kasa shirka gida biyu suka ce akwai ashirkul akbar dan kada kai wa abun kudin goro akwai babbar shirka shine shirkar da idan mutum yayi to ya fita daga cikin addinin musulunci kuma zai dawoma a cikin wutar jahannama kuma aljanna ta haramta a gare shi shine babbar shirka kenan wanda nau'o'i ne gaba kamar haka na daya shirka wajen addu'a wannan babbar shirka ce duk lokacin da zaka yi addu'a maimakon ka kira sunan Allah sai ka karkata ka kira sunan wani makaluki to wannan babbar shirka ce in ka tashi ka ce ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu yi mun kaza amma duk wani abu da zaka ga shedano suna fadabbatar da mutane masu harkar tsubu sai ce akwai suratul fatiha amma tana da huduba ko surati ya san akwai hudubata haka wani shedani wani batacce ya kirkiro sabo sai danganta wai ba za ka karanta fatiha sak wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba sai dai fatiha ta iblis wai sai ce ma fatiha tana da huduba a cikin huduba za a ce za ka dinga kiran ya kaskafa ya ilu ya ragargaza ya ilu ya damdama ya ilu wal jinnu gabadadi shu a dinga kawo ma wasu sunaye na aljanu kuma a hada ma da fatiha wannan shirka ce duk abin da zakai ka kira sunan Allah ka ce ya Allah anan ne ke kira akwai wata kissa da ta shahara wallahi duk so na da magana jari shirka ce kissa ina kaunar magana jari ina san Abubakar Imam ina jinjina masa Allah ya ji kansa da rahama ai za ku ji ina yawan buga muku magana jari amma ya kawo ta kissa wallahi wannan kissar in aka tafi akan ta shirka ce ya kawo kissa daga cikin karamomin Shehu Usman ko Shehu Usman da zai dawo sai ya yaki wannan kissa sai ya ce a cire ta daga magana jari cewa wani mutum wai yana cikin tafiya a cikin kwale-kwale wai Shehu Usman yana zaune ba nema inkarin karama waliyai ba waliyai wallahi suna da karama akwai bayin Allah suna da karama ba haka nake nufi ba wai yana zaune sai aga yana matse ainihin rigarsa sai aka ga ruwa yana kamar ina majalisin nan kawai ne ma a ganin ruwa yana ina matsi riga ta ba ruwa ne a kusa da ni ba komai ba sai aka Shehu Usmanu yana haka sai suka tambaye ka Shehu me yake faruwa sai aka ce da shi ai Shehu abin da ya faru sai yake ba da labari ai wani ne can jirgin ruwa zai kife da shi a kogin kwara ka san kogin kwara shine Bahaushe yake yin buga misali da shi shi ya san shi ina ji shine Rebane Jarebabino ɗin nan sai ya ce Shehu taimake mu ka ji ba sunan Allah kira ba sai ya ce Shehu taimake mu sai kira sunan Shehu shine wani Shehu Usman ya tashi daga Sokoto amma duk kowa bai gan shi ba sai ne sai dai ya ce ci wannan mutumin wannan shirka ce wallahi wannan ƙarya ce ba wai ina ce ma babu karama Shehu Usman bawan Allah ne waliyin Allah ne yana da karamomi amma wannan kissa da aka ji ta ci karo da tauhidi za mu yi watsi da ita domin idan aka tsora mutane akan wannan to an tsora su akan bata mutum ya shiga bala'i da musiba mai ko ya kira sunan Allah sai ya ce ya Shehu kaza wannan abin da ake nufi kenan duk abin da ka fada ka kira Allah wannan shirka ce babban ka kira sunan wani abu shine ashirku fid du'a'i kenan kai shirka wajen addu'a ka saba kanka ko tuntube ka ji ka dinga cewa ya Allah ya Rahmanu ya Rahim subhanallah da a mutane amma yanzu an canja an sa musu lafazan sunan wasu bayin Allah an suka ji saboda duk tasirin wata kissa shi wannan shehun shi zai tije ka ya Shehu kaza in mutum ya tuntube ya kaza ya Sidi kaza wannan duk shirka ce wannan ya kamata mutane su kula da wannan sannan na biyu akwai shirka a cikin niyya da manufa shine mutum yayi aikin da Allah ake yi wa shi amma shi sai ya nufi wani makhluki yake so yi wannan abin wannan shirka ce babba Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinatuha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun Allah malaka ya sarki yake bayanin mutane waɗanda suke nufin wani neman duniya ba Allah ba abinda ake nufin Allah kamar an yi wa Allah sallah sai ka ce kai wani za ka yi wannan sallar so kake wani ya ga kana wannan sallar ba fariya ba akwai da za mu zo babunta shi wani kake wannan na kudurce wa zan yi wa wani sallar nan shi zan yi wa da niyyar bauta masa da niyyar yi masa wannan ita ce ashirku fi niyya wannan shi ma babbar shirka ce wacce take kai mutum duk abin da niyyar abu in Allah ake wannan kai wa makaluki shi ma shirka ne na uku shine shirku da'a shirka ta wajen yi wa wani biyayya inda ya kamata kai wa Allah wannan biyayyar kamar yanda ahbar da ruhban manya-manyan malaman yahuda da nasara suke yi wa ainihin ko ƴan adam suke musu biyayya ko wasu zuge wa sarakuna da jagorori wata biyayya duk abinda suka ce su halarta musu halak su bi su haramta musu haram su bi kai ko shehi ne yake da wannan wani shehi ya fike da shehuntaka yake halarta haram ya ce ma ya halarta ka sha giya ka sha ya ce ya halarta akwai ilimin haƙiƙa da waye kai kai shi ma duk mutumin da yake wannan shi ma shirka ce sannan na hudu akwai shirku fil mahabba shine shirka ta soyayya kamar yadda Allah yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su ne mafi ya tsananin soyayya ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun abu uku man kunna fihi duk wanda ya kasance a cikin sa wajada halawatul imani zai samu zaqin imani sai ce me an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon sa su ne mafi soyuwa a gare shi daga wasu in ba so ba Allah da annabi shi yafi so sai ce wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah haka nan ya kaunaci mutum kawai kaji kana son mutum ba kuma don komai kake son sa ba kawai saboda Allah harka Allah ce kawai saboda dalilin abu na Allah sha'ani na addinin Allah to wannan shi ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sai ce wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri haka nan ya ki akan ya koma kafirci bada an anqazahu Allahu minhu bayan da Allah ya ceto shi daga kafirci kama yakrahu an yuqzafa fi an-nar kama inda baya so a jefa shi a wuta to baya so ko ya koma kafirci to wannan akwai irin soyayyar da in kai wa wani makhluki wannan fa akwai kuskure ko da soyayya ce shi sa ba a so idan kai rufe wurin soyayya ko soyayya ce ta dan adam ka zama cewa dan adam ya saka halak ya sa saboda soyayya ka haramta halak ko ka halakta haram wannan duk haramun ne da haka ya zama wajibi masu soyayya irin muguwar soyayyar nan su ma su san ba kowa ake wannan muguwar soyayya ba sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yawancin manyan shirka to amma akwai nasoshi da suka ce akwai kananan shirkoki shine ashirkul asghar wanda shi wannan ba zai fitar da mutum daga musulunci ba amma zai yi wa tauhidin sa targado shi kuma hanya ce ma zai kai mutum zuwa babban shirka shi ma an kasa shi gida biyu akwai na zahiri akwai na batini akwai shirkar da take a bayyane take daga wannan shirka karamar shirka shine yana kasancewa ko dai a lafazi ko a aikace kamar daga lafazi shine me mutum ya rantse da wanda ba Allah ba ka rantse da wani abun ba Allah ba shi ma fa wannan shirka ce karama mutane a daina rantsewa da kwarankwatsa na rantse da kwarankwatsa ko na rantse da binta ƴar ma'aikin Allah ko na rantse da ɗakin Ka'aba ko na rantse da rawanin sarki Abdulrahman ko na rantse da kaza wannan fa shirka ce karamar shirka ba a so in za ka yi rantsuwa ka rantse da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ɗaya daga ciki ko kuma mutum ya ce kai ne ya kore Allah abu dan ya samu abu sai ce wane ba da ban kai ba da ban samu kaza ba wannan ka nuna mutum ai shi yake ma kenan shi ne yake ba Allah ba kenan amma ana so ka ce bayan ni'imar Allah bayan da Allah to kuma kai ne sila wajen samun kaza amma abinda Allah ne ya ma ka daina bambadanci kana nuna wai wane ne ya ma wannan ai shi ne a'a nan ma za ka koma shirka. Shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsoraci wannan shirkar a koyi take fa. Mutum kuma duk ibadar da yake malan aikin banza ne in ba ka da tauhidi, ba ka da ainihin kadaita Allah, kuma akwai shirka ibadar ka. Duk abin da kake Allah ba zai karba ba. Shi sa ke so kullun na farko aqida ta zama tatacciya. To wannan yana ɗaya daga ciki. Sannan misali daga cikin ayyuka shine mutum ya zama cewa ya dauko wani abu, kamar ya dauko wani guru ko ya dauko laya ko wani kambu, sai ya rata ya ce shine zai kare shi, maganin sagau ne, maganin takobi ne, maganin bindiga ne, maganin shashatau ne, maganin sabani. Kuma sai ya kudurta cewa wannan fatar, wata fata ce ta banza ta wofi ko ta zaki ko ta damusa ko wani dodon koɗi na banza dofi, sai ya dinga ba shi tasiri wannan ne zai kare shi ba, wannan shi ma shirka ce. Amma malami suka ce karamar shirka ce, amma fa za ta kai mutum izuwa babban shirka. Domin da yawa shi sa ai farkon fitowar izala a shekarun 1970 da wani abu suka yi ta yakar irin waɗannan abubuwa na guru da laya, saboda an zo an samu mutane sun duƙufa wajen ba wa waɗannan abubuwan tasiri. To ba a so kai irin waɗannan abubuwan. Wannan yana daga cikin ashirku fil af'ali, shirkul asgar, ƙaramar shirka wanda yake a cikin ayyuka. To sai kuma ɓoyayyen shirka, ƙaramin shirka wanda yake a ɓoye, shine mutum ya zama cewa ya nufu abu a ransa, amma dai Allah yake wa, amma kuma a ransa yana so mutane su yabe shi, sai yana karatun Alkur'ani sai aka ji yayi daɗi aka yabe shi, sai kuma ya ƙara mai domin mutanen su ƙara yaba masa, ko yana wata sadaka sai aka ce a wani aimin tsoron dafa dan Allah yake, kuma Allah ya nufa da wannan, amma kuma mutane dan a yabe shi sai ya ƙara waɗannan abubuwa. To wannan shine abin da yake na shirka kafi. Isa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗo hadisi yace Allah yana son mu'mina taqiyyan naqiyyal kafiya. Allah yana son mu'mini mai tsoron Allah, tatacce, mai boye al'amuransa. Da yawa yau mutane suna neman su faɗa wannan karamar shirka a social media. Wai mutum ba zai sadaka ba, ba zai bada zakka ba sai an haska shi a social media. Ba zai nuna yana taimako ba sai an haska shi a social media. Ba zai nuna yana cewa ba sai an me amfanin social media. A wai zai ce ai domin a ƙarfafa guya, ƙarya ne ba haka bane, yana so a gani ne kawai shi mai tausayi ne, shi mai kaza ne. Hatta irin mutanen da ake ba su siyar wani su kaza, ai su ma su dinga sa a social, su ma suna nuna cewa su ma wato foundation ɗinsu shi ma na tsoron Allah ne. Duk sai kaga cewa an lalata abubuwa da yawa, shi yasa social media malam sai mun yi hankali da ita, tana da haɗari ƙwarai da gaske, tana lalata ayyukan bayi. Har malaman da muke mu masu dawa, mu ma live live ɗin nan da ake da yaɗa karatuka da ake da kilim, in baka tsarkake ni ya kawo wallahi kai ma sai ka rasa wannan zaga. An shi ne yasa zaka samu jabin ƴan malamai wanda dama su ba Allah da Annabi ne a gaban su ba, su kadai suke sa kansu fitila da teburi, wasu ma wazi suke gari shi kadai ne ba, amma yana ko baku gane ba, ai an gane ku, saboda wai shi sai yayi suna, kuma wai saboda rashin tsoron Allah wai sai abin da yake trending. Ka rasa malami ba zai wa mutane wa'azi akan giba da cin naman mutane, inda mutane suka zama macuta ba, sai wani abu yana trending a social media sai ya dauki topic din, sai ya samu topic kenan, ai kaza kaza kaza, ko ba dan Allah wai dan ya samu followers a yada shi. To wannan akwai matsaloli da yawa. Allah ka shirya mu, Allah ka ban mu akan tafarki mai daci, wanda ina ganin dole mu tsaya anan a gaba ta farko, in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi gaba ta biyu. Kuma muna sanar da 'yan uwa cewa insha Allah ana sa wannan tafsiri a gidan rediyo Rahama, kamar yadda muka saba shekara da shekaru. Bawan Allah da yake daukan nauyi, da ya ƙara daukan nauyi, Allah saka masa da alkhairi, ana sawa ƙarfi 10:11-12 kamar yadda muka saba. Sannan akwai gidan rediyo ainihin Nasara rediyo, su ma suna sawa wanda Allah saka wa gerawa Rice and Mills din nan, su ma wajen shekara 6 ina ji suna sawa ko sama da haka, su ma bana za a sa, amma za a dinga sa shi bayan sallar asuba. Ina wayanda suke cewa ba sa samun lokaci, to da an yi sallar asuba tunda yawanci kafin a idanuwa shida ta yi to ana sawa karfe shida na asuba zuwa bakwai shi kuma an sa in Allah da kuma duk sababbi za mu dinga samu muna kira da ƴan uwa dai a ci gaba da kokari wajen ƙara taimaka wajen yaɗo wannan karatu wayannan bayan Allah da suke dauka Allah ka saka musu alkhairi Allah ka sanya musu ka sa musu a mizani sai dai bana gaskiya mun samu targado kuma mun turo kokon baramu wajen ku ƴan uwa duk shekara akan samu a dauki bidiyo wanda daga shi ake samu wani lokacin an samu a dora a YouTube wani lokacin an samu a yayyanka shi a dinga yada fa'idodi amma wajen shekara 11 bana shine ba samu an yi bidiyo ba muna jinjina gaban Allah da yake daukan nauyi to amma fa ba a samu daukan nauyi ba zaka ko daliban makaranta mun turo wannan abun gare ku muna so mai kwandala mai kaza abin da ake bawo shi wannan mai daukan na san shi ma kusan kyauta yake yi da Allah muna kira dan hada a dan dawo a zo a dauki wannan bidiyon dan bai kamata a zo a ga mu kun sha ga mu wayan ana abun nan ba abun kaga live din ma mu muke yi da kanmu da Allah dai wannan abu ne in aka yada ka shiga kai ma kana shiga cikin ladan ba wai mu bane duk wanda yake taimaka wajen yada wannan abun yana da Allah to muna kira daga yau mu kira wannan domin mu ga abinda yake ciki Allah ka datar da mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muke kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfana da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.